kafa ta ajiye bangaren gasar cin kofin nahiyar Turai European League na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na karshe kwata final karawa na biyu kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta samu nasara akan Anderlecht da ke 2-1 wannan ya ba da dama Manchester United zuwa zagayen na gaba domin Manchester United din ta bi Anderlecht har gida ta yi kunnan doki 1-1 da ita. Schalke 04 kuwa ta doki Ajax ne da ci 3-2 da wannan dama da Schalke 04 ta samu bai ba ta nasarar zuwa zagayen gaba domin Ajax ta riga ta sha da kwallo 2 da babu a karawar farko. Genk sun tashi Rangers 1-1 tsakaninsu da Celta Vigo sai da Celta Vigo ta samu nasarar zuwa zagayen gaba don a wasan farko Celta Vigo ta lallasa Genk kwallaye 3-2. Basakta ko sun tashi 2-1 ne da Lyon inda a karawar farko Lyon ta samu nasara akan Basakta ci 2-1. Wannan ya sa aka buga bugun daga kai sai mai tsaron gida inda Lyon ta jefa kwallaye 7 ita kuwa Basakta ta jefa 1 wannan ya ba da dama kungiyar kwallon kafa ta Lyon. Bayan kammala wasan kungiyoyi hudu ne suka samu nasarar hayewa zagayen gaba na semi final wato wasan kusa da na karshe inda a yau aka fidda jadawalin kungiyoyin da za su kece raini a tsakaninsu domin samun matsayin zuwa wasan karshe na European League na shekara 2016 zuwa 2017 ga yadda jadawalin ya kasance a ranar Alhamis 4 ga watan Mayu na shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta Ajax za su fafata da Lyon. Manchester United kuwa za ta yi tattaki ne zuwa kasar Spain inda za su buga da Celta Vigo sai ranar 11 ga watan Mayu na shekara 2017 a dawo buga wasan a matsayin zagaye na biyu. Har ila yau an fidda jadawali na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na karshe shi ma. Real Madrid za ta fafata da Atletico Madrid ranar 2 ga watan Mayu na shekara 2017. Monaco kuwa za ta fafata ne da Juventus ranar Laraba 3 ga watan Mayu na shekara 2017. Za a dawo ci gaba da fafata sauran wasanni a mazaunin zagaye na biyu ranar 9 da ranar 10 ga watan Mayu inda za a buga wasanni zagaye na biyu. Idan muka leka kasar Spain kuwa bangaren La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 an shiga mako na 33 a yau din inda kungiyar kwallon kafa ta Sevilla za ta karbi bakuncin Granada da misalin karfe 8 na dare a gogon Nigeria. Gobe dan Allah ya kai mu asabar Malaga za ta fafata da Valencia. Villarreal za ta karbi bakuncin Leganes da Osasuna kuwa za su karbi da fafata ne da Sporting Gijon yayin da Espanyol za su farje gumi da Atletico Madrid. A can kasar Ingila kuwa a bangaren Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 34 gobe kungiyar kwallon kafa ta Hull City za su fafata da West Ham United za su fafata da Everton ne. Swansea City ko za su buga da Stoke City. AFC Bournemouth za su karbi bakuncin Middlesbrough huta lafiya.